Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Binta S Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 16 ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, shugaban Faransa Emmanuel Macron da takwarorinsa na Jamus da Italiya sun isa birnin Kyiv a yau Alhamis. Babban bankin Amurka ya ce zai sanya wani gagarumin ƙarin kuɗin ruwa a wani mataki na magance matsalar hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. Ƙungiyoyin bada agaji sun ce dubban 'yan ƙasar Somalia na cikin haɗarin mutuwa sakamakon yunwa yayin da matsalar fari ta fi shafar ƙasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya tabbatar da zaɓar gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okowa a matsayin mataimakinsa a takara. Bayan haka za ku ji cewa yayin da ake dakon waɗanda sauran jam'iyyun ƙasar za su tsaida a matsayin mataimakan 'yan takarar shugaban ƙasa, wasu sun yi kira ga jam'iyyar APC da ta ba yankin arewa maso gabashin Najeriya kujerar.
Dalilin da yasa muke so a ba wannan yanki wannan kujera, kowa ya sani a fadin tarayyar Najeriya muna da shiya guda shida. A shiya guda shida in ka tsallake northwest, wato arewa maso yammaci, arewa maso gabashin Najeriya ita ne ta biyu a yawan kuri'u.
Za ku ji cikakken rahoton nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Binta Sulemani Yaro. Shugaban Faransa Emmanuel Macron, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da Prime Minister Italia Mario Draghi sun isa birnin Kyiv a yau Alhamis domin nuna goyon bayansu ga Ukraine a yakin da take yi na kakkabe mamayar Russia. Wannan wani muhimmin lokaci ne, sakon haɗin kai ne da muka aikawa 'yan Ukraine, inji Macron. Wannan ziyara na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar tarayyar Turai ke nazarin ko za ta ba Ukraine matsayin 'yar takarar neman zaman mamba a kungiyar EU. Ana sa ran cewa yayin da suke Kyiv, Macron, Scholz da Draghi za su gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Kofofin yaɗa labaran ƙasar China sun ce shugaba Xi Jinping ya jaddada alaƙar ƙasarsa da ƙasar Rasha yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi a ranar Laraba da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Xi ya shaidawa takwaransa na Rasha cewa yana goyon bayan yin shawarwarin warware rikicin Ukraine, kamar yadda kamfanonin dillancin labarai na Xinhua da na gidan talabijin na CCTV suka ruwaito. Wata sanarwa da Fadar Kremlin ta fitar ta ce shugaban na China ya lura cewa Rasha ba ta da laifi da ta ɗauki matakin kare muradinta game da barazanar tsaro da abokan nan hamayya suka haifar. Shi da Putin sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa mai fa'ida a cikin watan Fabrairu a lokacin gasar wasannin Olympics na hunturu na Beijing, inda ɓangarorin biyu suka yi alkawarin cewa babu iyaka kan haɗin gwiwarsu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da jam'iyyu a Najeriya ke shirin ƙarshe na miƙa sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa ga hukumar zaɓe ta INEC, ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya tabbatar da zaɓar gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okowa a matsayin mataimakinsa a takara. Hakan na faruwa ne a jajibirin ranar rafa miƙa sunayen gwanayen ga INEC. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton.
Hukumar zaɓe ta ce manhajar tara sunayen za ta rufe kirif a ranar Juma'a nan 17 ga watan nan na Yuni ga duk 'yan takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya. Manyan jam'iyyu na bin kowace irin dabara wajen cankar ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasan da zai jawo musu tagomashin lashe zaɓe da aka sai da aka yamutsa gashin baki kafin cankar Okowa maimakon gwamnan Rivers Nelson Wike.
Please join me in welcoming to the ticket the next Vice President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Governor Ikemi Akpan.
Atiku ya tabbatar da wannan zaben a shafinsa na yanar gizo, inda helkwatar PDP ke jan kafa wajen bayyana suna. A APC kuma da lamarin ya fi daukar hankali, har yanzu ana kan tantance sunaye ne. Barayin Bauchi Sunusi Baman Takko na daga kwamitin campaign din Tinubu.
Jam'iyya kafin a rufe za ta kawo sunan mataimakin shugaban kasa. Amma wane ne a yanzu ba zan iya gaya maka waye ba dalili? A wannan abu ne wanda shi dan takarar shugaban kasarmu Ahmed Bola Tinubu ya kamata ya yi tunani kuma ya fidda wanda ya gaya zai zama masa mataimakin shugaban kasa. Shi ma wannan daman kusan kamar ko ya dauka ya ba wa shi shugaban kasa ne. Tare dai za su zauna su yi tunani. Ne su gawaye ya dace a dai halin da ake ciki kenan.
Barai sunan da muke ji na kashin Shatima ko gauna Nasiru ya rufai da sauransu duka ba haka bane kenan.
Wallahi mu dai har zuwa ga yar haka ba mu da labarin wane ne ainihi wanda shi dan takarar mu ya tsaya kuma zai tsaya masa ko kuma jam'iyya ta nuna shi ne kamata ya zama mataimakin shugaban kasa.
Ki koma ajin NNPP Shehu Barau Ningi na cewa matukar suka samu mataimakin dan takara ga kwankwaso mai tasiri za su iya lashe zabe.
Wane ne ce jam'iyya ta iya cin zabe? Wane ne ya faɗi haka? Talakawa, yanzu fa na faɗa maka cewa duk arewa ba wanda ya fi shi jama'a, iya sani na iya lissafi na. Babu wani gwamna mai ci ko wanda ya gama ya sauka da ya kai shi jama'a. Kuma 'yan arewa da suke zaune a kudu babu wanda suke so kamarsa, don shi ne mai tausaya musu, shi ne mai jajanta musu, shi ne mai musu alheri. Saboda haka babban abin da yake gabanmu shi ne mu samu ɗan takara, wato wanda zai taimakawa Senator Rabi Musa Kwankwaso, wato mataimaki mai kyau a kudu mai jama'a kamar Rabi Musa Kwankwaso a arewa. Kano kan dama 100% insha Allah ta saci nan so zabe. Haka yawancin Jigawa, haka yawancin Katsina, haka yawancin gurare da har Bauchi.
Kawo la'akari da bambancin addini ga 'yan takarar na haddasa tsaiko wajen tsayar da mataimaka, duk da hakan ba ma tanadin tsarin mulki ba ne. Nasura da Mail Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
To Maryam, matsalar Farida ke ci gaba da yin barna a kuryar yankin nahiyar Afirka da ake kira Horn ya fi shafar kasar Somalia, inda aka yi kiyasin kashi daya na al'ummarta mai mutum miliyan 16 na fuskantar matsalar karancin abinci. Ƙungiyoyin ba da agaji sun ce dubban 'yan kasar Somalia na cikin haɗarin mutuwa sakamakon yunwa, yayin da ake samun rahotannin yara na mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki. Yawan matan da suka rasa matsugunansu da yara masu fama da tamowa, mafi yawansu 'yan ƙasa da shekaru 5, sun yi yawa a asibitoci. Iyalan da ke tserewa bala'in fari daga dukkan yankuna na Somalia suna ganin Mogadishu a matsayin mafukarsu ɗaya tilo. Ƙungiyoyin agaji sun ce gwamnatin Somalia ba ta da ƙarfin shawo kan matsanancin fari da matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki, kuma idan har ba a kai mata ɗauki ba, lamarin zai ƙara yin mummunan tasiri musamman akan yara. Hukumomin Brazil sun ce ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da ɓacewar wani ɗan jarida ɗan ƙasar Birtaniya da kuma wani ɗan asalin ƙasar Brazil a dajin Amazon ya amsa laifin kashe mutanen biyu. 'Yan sanda sun faɗa jiya Laraba cewa Amarildo da Costa do Oliveira, wanda ake yi wa lakabi da Paledo, ya shaida wa jami'an cewa ya yi amfani da makami wajen kashe Don Phillips da Bruno Pereira kafin ya binne gawarwakinsu.
A gaida Binta S. Yaro da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Nan ba da dadewa ba ake sa ran ita ma jam'iyyar APC a Najeriya za ta bayyana mataimakin dan takararta na kujerar shugaban kasa. Sai dai wani abu da ke ci gaba da daukar hankali shine wani yanki za a ba wannan kujerar. Tunda dai wasu kungiyoyi na masu ruwa da tsaki a jam'iyyar suka bayyana sunayen waɗanda suke ganin sun cancanta, yayin da wasu suke kira da a ba yankin arewa masu gabashin ƙasar kujerar ba tare da duba addini ko ƙabilanci ba, saboda a cewarsu ita ce ta biyu wajen yawan kuru'u a cikin shiyoyin ƙasar guda 6. Ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana daga Abuja.
Ƙungiyar masu ruwa da tsaki na matasan APC daga yankin Arewa maso gabashin Najeriya sun yi kira ga jigajigan jam'iyyar da su bada dama a fidda mataimakin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a babban zaben ƙasar da ke tafe a shekarar 2023 daga yankin Arewa maso gabashin ƙasar. Shugaban ƙungiyar Haruna Sardauna ya ƙara bayani game da dalilan su na ɗaukar mataimakin daga yankin su.
Dalilin da yasa muke so a ba wannan yanki wannan kujera kowa ya sani a fadin tarayyar Najeriya muna da shiya guda shida. A shiya guda shida in ka tsallake northwest wato arewa maso yammaci, arewa maso gabashin Najeriya ita ne ta biyu a yawan kuri'u, kuma ita ne cibiyar jam'iyyar APC kasancewar muna da jihohi guda biyu waɗanda a tarihin demokuraɗiyyar Najeriya tun 99 jam'iyyar PDP wadda ta yi mulki a baya bata taba mulkan wannan yanki ba, kuma wannan yanki namu a yanzu hakan nan jam'iyyar PDP ta tsaye da dan takara wanda kowa ya san karfin tasirinsa a siyasar kasar nan. Wannan yanki kuma shine yankinsa, shine kamar home zone nashi. Idan bamu samu dama na mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar APC ba, ke za mu yaki iyaka bakin kokarinmu domin kallon mun kawo kuri'un a jam'iyyar APC, amma hakan ba za mu samu karfin gwiwa ba.
Batun da ya fi ɗaukar hankali a yanzu shine wanne daga cikin manyan addinai biyu wato Krista ko Musulmi za su fitar da ɗan takarar da zai samu wannan kujera, ko da kuwa an yi nasarar ɗaukar mataimaki ɗan takara daga wannan yankin. Batun da Abdulkadir Abdullahi Jimeta sakataren kungiyar ya ce su ba su damu da addini ko ƙabilar da wanda za a ɗauka yake ba, kawai su dai a ba su dama a wannan karon.
Ba muna magana akan wani mutum bane ko wani bangare na addini ko kuma wani yare, mu dai muna magana akan yankin mu Arewa maso gabas. A dubi wannan kudiri namu a bamu wannan yanki, kuma in kika yi la'akari ina gani in ban yi ƙarya ba yana daga cikin yankuna da ya fi kowane yanki yawan ƙabilu da kuma cuɗanya na addini na daban-daban. To saboda haka kuma in ki lura ko da wannan gwamnati ta President Muhammadu Buhari an ɗauko mutane da dama daga yankin, akwai Krista akwai Musulmi, saboda haka mu a namu kiran mu muna gani duk wanda aka ga ya dace kuma wanda zai kawo wannan yankin abin da ya dace ko shi Musulmi ko shi Krista muna maraba da shi zamu mara masa baya kan abin da yake da mai.
To sai dai a wani bangaren kungiyar hadaka ta masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta APC ta kasa karkashin jagorancin Abdullahi Aliyu Katsina suka fitar da gwamnatin jihar Kaduna Maral Nasiru Irfa'i da gwamnatin jihar Borno Babagana Umaru Zulum a matsayin waɗanda suke ganin ya kamata a zabi ɗaya daga cikin su don samun kujerar.
Arewa gabaɗayanta ta ta'allaka da wa aka tsaida. Shi sun ya muka yanke shawara bayan mun tattauna mun duba mun gani muka gano cewa mutane biyu kadai ne in aka dauki ɗaya daga cikin su za mu iya cin zabe, kuma mutane za su iya fitowa saboda su sai zabe, shine gwamnan Borno gwamnan Zulum da kuma gwamnan Kaduna gwamnan Nasiru Ahmad Irfa'i, saboda jajircewa da ƙwarewa da suke da shi da kuma karbuwa daga wajen mutane. Amma idan ba a zabi ɗaya daga cikin su ba gaskiya akwai matsaloli. Idan bamu zabi nagartaccen mataimakin shugaban ƙasa daga arewa ba wanda mutane za su kalle shi amintacce ne jajirtacce ne wanda kuma saboda shi mutane za su fito su jefa ƙuri'a, to akwai babbar alamu da suka bayyana cewa cin zaben mu ba zai yiwu ba a zabe mai zuwa, musamman muka la'akari da kudu maso kudu da kudu maso gabas, dukkan su yana da matsanancin wahala mu samu kaɓe ko ƙuri'u daga wajen.
Abin jira a gani waye zai yi nasarar samun wannan dama, duk da rahotanni na nuni da cewa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ya san wanda zai ɗauka. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahota. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa wato infertility a Turanci. Infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin ɗaukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki ɗaya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin ƙwarewar aiki Dr. Surayya Awwal Sulaiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka mu je.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan matsalar jinkirin ɗaukar ciki ciki ko kuma rashin shigar ciki baki daya, wato infertility a turanci.
Infertility a bayanance dai shine jinkirin daukan ciki ko rashin daukan ciki gaba daya a mace, kuma shi wannan zai iya zama na cewa indai wanda ta samu jinkiri ne, misali kenan bata taba daukan ciki ba kwata kwata, ko kuma wanda ta dauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zube, shi dai matsalan nan zai iya zama matsalan macen ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan dukan su biyu. Ta gefen mace matsalolin na da yawa, zan iya bada misali. Na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zama na akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan,
wato al'adanta bata ganin shi kowane wata kenan,
bata ganin shi kowane wata. Al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali ana mace. To in ya wuce wannan kasa da kwana 21 ko sama da kwana 35, to akwai matsala. Wasu kuma al'adan nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyar shi fibroid ne, fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby, wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility. Sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata kwata akwai abinda muke kira tubes a cikin mahaifa, ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haduwa a samu juna biyu din. To su wannan tubes din, hanyar da wayannan kwayoyin suke haduwa wata kila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu. Ta gefen namiji shi zai iya yiwuwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su, kwata kwata jikin shi baya iya producing din su, wato kan koda wata kila ya samu surgery ne ai mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce, ko kuma wani cuta irin su gonorrhea da ake yi na dadin nan bai treating da kyau ba, ko kuma ya shiga wani hadari da ya samu matsala da gaban shi, to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa. Sannan wasu kuma kawai kwata kwata an toshe musu hanyar ne da kansu, misali yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary. Primary shine a da matan kwata kwata bata taba daukan ciki ba, ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba, to wannan shine primary infertility, wato kan matsalan yana wurin matan kenan, most likely in dai ta yi aure misali kamar more than one mijin mata yi auren mazaje biyu ko uku bata dauki ciki ba, to most likely matsalan a wurin ta ne. Sannan secondary infertility maybe ta dauki ciki a da amma yayi ta zubewa, ko kuma ta haihu a da amma an ibi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu bata kara daukan ciki ba, to ba a san me matsala ba. Sai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne tiyata, ko ta samu wasu matsaloli kan hanya.
Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na dauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa?
Yawanci dai matan mu in suka zo suna wannan complain din, samu tambaya ne yaushe kika yi aure, za ta iya ce maka ta yi aure wata 6, za ta ce maka shekara 3 da sauransu. To in suka zo haka nan, in dai har macen shekarunta ba su dare 35 ba, wasu muka tambaya auren ki ya wuce shekara 1, wannan dole ne za mu fara bincike akan ta. Amma in dai wata 6 wata 8 za mu kwantar da hankalin su mu musu bayani akan saduwa, yanayin yanda ya kamata su sadu, kamar su 3 ya kamata a sati saduwa. Sannan it depends on al'adanta, domin akwai yanda muke calculating, in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida, ba wasa tsakanin wannan kwana maybe 14 zuwa 18 misali nake badawa, dole ki sadu da mai gida at least so 2 ko so 3 irin abubuwan nan dai. Ita fannin na mace kenan, ita na mace in shekarunta kasa da 30 kuma aurenta ya fi shekara 1, ko kuma in shekarunta sun dare 35 kuma aurenta ya wuce wata 6, to zamu fara bincike. Amma binciken muna fara ta fannin namiji ne, domin suna su yana da sauki, maniyi kawai za su kawo mana mu kai labun mu gada. In dai muka ga normal, to mun san matsalan ba daga namijin bane, sai mu fuskanci na macen, mu fara mata gwaje-gwaje wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi, na biyu yana da cin lokaci, na uku yana da ciwo. Gwaje-gwajen da zamu yi wanda suna da ciwo, in dai misali wanda zamu fara da ita na mace shine zamu dauki jinin ta mu duba hormones inta, in they are normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid. Don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba, don akwai fibroid ta wajen mahaifa, akwai fibroid ta cikin mahaifa wanda shine yake sa jinin al'ada ya ringa heavy, ya ringa zuba da yawa har da guda-guda. To in muka yi scan muka ga normal, in muka yi blood test muka ga hormone inta normal, zamu iya ce mata ta je ta yi HSG, wannan shine wanda zai duba hanyar da kwayayen haihuwa suke ke wucewa. HSG shine mai ciwo, sannan shi din zai nuna mana hanyoyi na in suna a bude to mun san cewa ba matsalan wannan bane, to sai a bi wannan da treatment din da ya kamata, ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu.
To likita, kamar mata ko maza in shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar? Daddade kin yi maganar mata idan shekarun su ya kai 35 ko kuma ƙasa da 35, a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala?
A mata dai daga shekaru 35 din ƙwayayen jikin mace suna raguwa, quality suna raguwa, yawan suna raguwa daga shekaru 35 zuwa sama. Wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 ƙwayayen suna da kyau, amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga ƙwayaye dan fara raguwa ko kuma sun daina, quality su ya ragu. Sannan a maza din gaskiya shekarun su yafi na matan yawa, dun zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing ƙwayoyin haihuwa mai kyau.
Wani lokacin zaki ga mata su ta samun cikin amma baya zama, sai ta zubewa, me ke kawo wannan matsalar?
Matsalolin wannan suna da dan dama, amma wanda muka fi cin karo da su sune muna cewa luteal phase defect, wato kan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta dauki ciki, irin sati 8 zuwa 11 haka na daukan ciki, akwai hormones inda jikin ta ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone din. To idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi, bai hormone din ba ya producing din shi yanda ya kamata ba, cikin ba zai zauna ba, sai fa an bata magani wanda zai yi supporting chicken. Na biyu wanda muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid na cikin mahaifa, inda babin yake kwanciya kenan. Idan akwai fibroid a wurin, kaman tudu ne da zaki samu, kina kan kin ga siminti, sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu, to inda har babi ya kwanta kan wannan tudu din, ba lalle bane ya samu kwanciyar da ya kamata yayi a cikin mahaifan, to nan da nan sai kiga wannan cikin ya bare. Wannan biyun su ne wanda muka fi cin karo da su gaskiya, amma akwai su da yawa.
To likita, kamar misali idan har mace tayi ciki su daya ya zube, tayi na biyu ya zube, akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna?
In ta zo asibiti, yawanci abin shawaran da muke basu in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube, za mu yi musu bayani akan yanda suka rasa ciki din, bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata, za mu ce to fadalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalar naki, ko kuma kila zai yi rashin wannan yawan hormone din a jikinki shi ya ja miki wannan matsalan, ko kuma wasu din ma zaki gani kaman sun dauki cikin 2 ko 3 misali, su ma suna yawan zubar da ciki a farko-farkon watanni. So duk wayannan za mu yi wa matan bayani akai gashi-gashi, kuma mu dauki mataki idan na fibroid din ne a yi mata aiki don nan gaba ya zauna da yardan Allah. Idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne, za mu bata, don akwai na sha, akwai na allura, akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din, wanda zai tayata hormone din ya zama na akwai shi a jikinta har ya rike wannan cikin. Na uku, akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a bude, wanda kawai daga sun kai wata uku misali zuwa wata hudu sai kiga ciki ya fita. To wannan za mu kai su tiyata ne mu daura bakin mahaifansu, ana ce mishi cervical sacrilege. To wannan za su iya daukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu. So once they an identify me ne matsala, za mu dauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna.
To likita, sautari zaki ga idan irin wannan matsala ta sami mata, sukan shiga wani hali, wani jan hankali zaki musu, wata sai kiga ba ta jin dadin rayuwarta, ta ga kamar ko ita tayi wani laifi ko wani abu makamancin haka?
Duk wani matsalan da ke tafiye da mutum ya zo gaban likita, bayani, cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain in the patient din yake ji. Zaka iya mishi bayanin ga dalilin da ya sa fa wannan abin ke faruwa, inda abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyin mu, ga abin da ke faruwa, ga kuma yanda zamu iya yi. Akwai wasu kuma wanda ba lalle bane, dama ba wani matsala bane, fita kawai yake, wanda ba a san mene yake jawowa ba. To wannan of course zaka yi involving mijin, zaka yi involving iyayenta, ƴan uwanta, su bata kulawa da ya kamata, wanda hankalinka zai kwanta ka a ringa cewa har yanzu bata haihu ba, amini damuwa, kuma yawanci a ringa cewa daga gefen mata ne. Once an yi identifying cewa ga problem din, za a iya gaya mata abi kuma yanda za a iya treating din shi. In kuma ba abin da za a iya treating bane, still tunatarwa akai-akai cewa ga matsalan, amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu. Wasu matan ma wanda ya aka samu cewa misali hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukan su biyu, sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin IVF ko IUI, sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani, to za a iya ba su shawaran daukan adoption. Za su iya zuwa gidan marayu su dauki yara. Wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin. Amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam, wayannan da na faɗa din ne na identifying problem din da kuma ba da treatment shi ne muke yi.
Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Hajiya Binta garin Daɗin Kowa a jihar Kano. Ta ce, muna kira ga 'yan uwa mata, musamman ma waɗanda ba su karɓi katin zaɓensu ba, da su gaggauta mallakar katin nasu, domin shi ne babban makami a gare mu, mu 'yan Najeriya. Allah ya yi mana zaɓen shugabanni mafi alkhairi a Najeriya baki ɗaya. Sai sakon Haruna Muhammad Katsina ya ce, gwamnatoci da hukumomin tsaro a duk inda kuke, ya kamata ku ƙara azama sosai wajen ganowa gami da hukunta masu aikata fyaɗe, musamman ma ga ƙananan yara, duba da ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara, musamman ma a ƙasashen Afrika. Sai sakon Garba na Halikamba ya ce, 'yan uwa matasan Najeriya, mu dage da addu'a sosai akan samun shugaba na gari da mataimakinsa, duk jam'iyyar da zai fito. Fatanmu Allah ya kawo mana sauki a Najeriya akan halin da muke ciki, amin. Sakon haɗin gwiwa daga Abubakar Ankuri Lakwaja tare da Bala na Yashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya, suka ce akwai bukata ga hukumar zaɓe ta ƙasa ta ƙara wa'adin yin rijistar katin zaɓe ga 'yan ƙasa, duba ga yawan al'umman Najeriya. Ƙarin wa'adin zai daɗa baiwa 'yan ƙasar da ke da matsalar katinsu da ma sabbin shigowa damar yi a wadataccen lokaci. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Muhammad Musa Dambam tare da Husaini Abba Dambam a jihar Bauchi, suka ce haƙiƙa satar mutane ya zama ruwan dare a Najeriya, ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwuwa don daƙile wannan babban matsala. To, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Yanzu kuma ga Binta da takaitattun labaran duniya.
To, Maryam, a takaice dai, shugaban Faransa Emmanuel Macron, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da Prime Minister Italia Mario Draghi sun isa birnin Kyiv a yau Alhamis domin nuna goyon bayansu ga Ukraine a yakin da take yi da kakkaɓe mamayar Russia. Kafofin yada labaran ƙasar China sun ce shugaba Xi Jinping ya jaddada alaƙar ƙasarsa da ƙasar Russia yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi a ranar Laraba da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin. Matsalar fari da ke ci gaba da yin barna a ƙuryar yankin nahiyar Afirka da ake kira Horn ya fi shafar ƙasar Somalia, inda aka yi kiyasin kashi ɗaya na al'umarta mai mutum miliyan 16 na fuskantar matsalar ƙarancin abinci.
To, masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta S Yaro da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyan mu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.